الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى بديادي كدر ثامن حتوى أولا يمتنا أسبر شاتر جوتا شوال شكرا تدوه ليا لقريه حدود أربعين دبيار والليلات وعشرين دبقوا يوم ترهدو ميلادية دبوه عشرين دبوه da idan Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai kasance darasi na 37 a cikin littafin Hirasatul Aqida. Za mu tashi safaha ta 149. Malam yana mana magana ko kuma sababi ma gaba daya na irin wannan maganganu da suke da alaka da abin da ya shafi aqida. Abu ne sananne ga dukkan mutum wanda yake bibiyar abin da ya shafi karatu na addini. Zai ga cewa tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da manzancin nan, aka samu wasu mutane, wasu jama'a waɗanda suke fitowa bainal fainati wal ukhra, daga wancan lokaci zuwa wancan lokaci, da manufa na kawo cikas game da abin da ya shafi tarihi na addini, wanda kuma waɗannan mutanen ba za su gushe ba kowane lokaci suna kawo abin da yake shubaha ne. To waɗannan abubuwan suke kawowa dole sai an samu zarata a cikin musulmai wanda za su tsaya tsayin daka don su yi bayani akan aqidar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zube ta. Malam ya ce manhajus salafis salihin lam yakun natijatas sira'ati wal ahdath. Manhaji tafarki na abin da ya shafi magabata na ƙwarai. Malice lam yakun natijatas sira'a, ba an samu manhajin bane ba a dalilin sakamakon rigingimu, wal ahdath, sannan kuma da wasu abubuwa da suka rika afkuwa. A ce tunda yanzu rigima kaza ta kunno kai, to ya kamata mu yi kiskirin a cikin manhajin mu ƙara kaza mu ba, ba wannan bane ba. Duk abin da kaga an yi bayani a kai su, to dama yana ɗan a cikin Qur'ani da yawa. Sai dai in lokacin bayanin abu kaza yayi, a ware wannan bayanin a yi shi kadai, saboda a haska wa mutane su ga abin yadda yake a hakikanin shi. Malice za'amu anna aqidatus salafi ahlus sunnati wa mukhalifihim takawwanat natijatan lisira'ati siyasiyyati wal madhhabiyyati wal ahdath at-tarikhiyya. Za'amu ma'abuta bin son zuciya sun raya cewa wai anna aqidatus salafi, cewa aqida ta mazan jiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su kenan aqida ta ahlus sunna, wa mukhalifihim takawwana, cewa wai wannan aqida ta harhaku ce natijatan lisira'ati siyasiyya, sakamakon rigingimu na siyasa, wal madhhabiyyati da rigingimu na madhhabanci, wal ahdath at-tarikhiyya da kagaggu ko kuma wasu abubuwa suka faru a tarihi. Sai a ce to tunda abu kaza ya zo, bari mu mu yi kaza, sai mu mayar da martani kuna makamancin wannan. To wannan magana ce wadda ma'abuta bin son zuciya suka yi, wanda wannan magana ta kunshi abubuwa guda biyu kamar yadda malam yake cewa wa hadha al-kalamu fihi haqqun wa batilun. Magana ce wadda ta kunshi abu guda biyu, akwai bangaren gaskiya kuma akwai bangaren da yake ba gaskiya bane ba. Sai ya ce amma wajhul haqq, kaga bangaren da ya shafi gaskiya, yace fihi a cikin wannan magana, fa huwa anna aqaida mukhalifi as-salaf, cewa aqidun waɗanda suka saba wa magabata na ƙwarai, aqidunsu wa hum ahlul ahwa'i wal iftira, ma'abuta son zuciya da karkasuwa a karkasa mutane, wal bid'i da bid'o'i kagaggun abubuwa fararru da sunan addini. Aqidar waɗannan mutanen kana min asbabiha tawjihatihim wa sira'atihim al-siyasiyya, cewa ya kasance daga fuskantarwansu da rigingimu na siyasa, والمذهبية da rigingimun mazhaba wal ahdath at tarikhiyya da abubuwan da suka faru a tarihance wa rudud al af'al da mayar da martani zaka samu aqidar wadanda suke ma'abuta bin son zuciya raba mutane bid'a ce wasu abubuwan suke sakamakon karantarwar su aka haihu da su sannan rigingimun na siyasa rigingimun na mazhabanci abubuwan suka faru a tarihi sai ya tasiri akan aqidar tasu tunda abu kaza ya zo to bari mu kaza mu ba shine rududul af'al malike cewa li annahum yuhakkimuna ahwa'ahum wa ara'ahum fi mawaqifihim tijaha sunnah wa ahliha wa tijaha al-mulati wa ma yaltazimuna ta'alim ash-shar'i fi dhalika wa la yaltazimun malike cewa wadannan mutane ma'abuta bin son zuciya suna cewa aqidar magabata sakamakon rigingimu ne ba haka dan bane su ma'abuta bin son zuciya su ne aqidar su ta ginu akan rigingimu na siyasa da rigingimu na mazhabanci yau sai mutun ya faɗi wani hadisi na ƙarya dan ya kare mazhabar shi yau sai wani mutun ya kawo wata magana ya meke kawa ya mamun zalla ƙarya saboda ya kare siyasar shi kuma an samu irin wannan da yawa irin wannan dan kamun iskan da ya tayi wani ƙauye yake cewa ai shi annabi ne suka ce wasu kamar ya alhali ayyuku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a ku dakata ai ni manzon Allah ne ma ya faɗi cewa ni annabi ne ina da lili sai ya ce musu ai shi sunan shi la yace ai manzon Allah ce la nabiyyun ba'd shi kuma manzon Allah ce la nabiyya ba'd babu annabi bayana shi kuma ce sunan shi la sai ce la sai ce nabiyyun ba'd annabi ne a bayana kaga yadda zuwa magana to irin waɗannan duka zaka same su a cikin maganganun ma'abuta bin son zuciya ko a ta zai wa zalla ƙarya wannan baya daga hankali shi Allah kiyaye me yasa wannan yake faruwa a cikin aqidar ma'abuta bin son zuciya malaka li annahu saboda su yu hakkimuna ahwa'ahum suna alƙalantar da son zuciyar su wa ara'ahum da ra'ayin su fi mawaqifihim akan matsayar da suka tsaya sai mutun ya fara aiki sai sai neman dalili na ki samu matsala shi kuma wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wal ulama al-muqtadina bi sunnati sallallahu alayhi wa sallam malam ni alai yake cewa baya halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san miye hukuncin Allah akan wannan aiki to kaga kenan al-ilm qabla al-qawl wal 'amal ai ilimi kan a ce ko kafin ai aiki to sai mutum zai fara aiki sai dai shekara kamar 20 yana ya nutsu kawai daidai an tsaye ka zo ka ce mashi ai wannan aikin bid'a ne to kaga sabke shi daga kan wannan abu ba karamin tashin hankali ba illa man rahimu rabbuka wallahi sai wanda Allah ya ba tawfiki duk mutumin da ya jima yana aikata wani aiki na ba daidai ba to shi abin da yake tunani duka yanzu shekarun nan kaza da ya duka aikin maza ne ke yi in ka tuba ka gyara niyyarka ka koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka aiki da karantarwar shi fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sai Allah ya rikidar da aikin da kai na ba daidai din ba sai Allah ya maka su duka lada sakamakon mi kyakkyawar niyya amma mutum sai ya kirkiri aiki sai ya shiga harkokin shi eh yanzu kuma daga baya ne yake neman dalili daga duk irin dalili zai samu ne bebe to shi kawai nan zai mallake yawwa saboda shi dalili yake nema ko hadisi maudu'i ne samu shi kenan kawai zani ta iske mu shi Allah kiyaye malike cewa to waɗannan mutane suna alƙalantar da hankalinsu da tunaninsu da ra'ayinsu akan matsayar da suke da tijahar sunna a fuskantar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahliha da ma'abuta bin sunnan ba wa tijahal wulad haka kuma zaka samu waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya suna da matsayansu game da jagorori daka aka samu khawarij wanda suka fandare gaba ɗaya wasu suka kafirtar da kowa Boko Haram wala yaltazimuna ta'alim ash-shar'i basu iya lazumtuwa ba da kayyade kansu akan karantarwa ta shari'a fi zalika a cikin haka to amma kaga maganar malam da yace amma wajhul haqqi yace fa huwa anna aqaida kenan suka ce ahlu sunna sune aqidarsu sakamakon as-sira'at wal ahdath sakamakon ahdath da sira'at gaskiya ne ta gina aqida amma ba ta ahlus sunna ba ta ma'abuta bin son zuciya
sai ya ce ammal batilu amma magana ta banza a cikin wannan matashin wannan maganar ma'abuta bin son zuciya yace fa za'amihim raya cewa da suka yi wai anna mazhabas salafi wai cewa mazhaba ko kuma mahanga ta abin da ya shafi magabata na kwarai kana kama zakaru annahu aw annahu rudud af'alin cewa wai mayar da martani ne sai ka kirkiri kaza fa inna mazhabas salafi ahlus sunnati wal jamaa malati huwa al haqq was sunnatu was siratul mustaqim kasani lalle mazhaba na matahiya ta magabata da kwarai wanda sune ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi wannan matahiyar huwa al haqq shine gaskiya was sunna shine karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam sannan kuma was siratul mustaqima shine tafariki daidaitacce al mustamiddu min al qur'ani was sunna wanda ya turantu ya samu hasken shi daga qur'ani da hadisi aqida magabata kenan as-salafus salih malace wa kullu aslin inda salaf duk wani asali da wata matashiya a wajen magabata na kwarai ahlus sunna malace min usulil aqida iya daga cikin gimshikin aqida innama yaqumu ala dalil duk abin da zasu yana tsayuwa ne akan mi akan hujja akan dalili ba haka ba kawai ra'ayi ko kuma ganin daman wani ko ganin wani malace wa ma qad yandariju fi ba'd musannafatihim al-aqdiyya min masail far'iyya falaysa min al-usul irin wasu abubuwa da za su yi idirajin su su sako su a cikin abin da ya shahi musannafat a cikin littafin da aka wallafa na aqida daga cikin matsaloli wanda suke reshe ne ba asalin aqida bane ba malike ta falaysa min al-usul wanda bai daga cikin gimshikin abin da za tsaya kai shi duk abin da yake aqida ne ana tsayawa akan zallan qur'ani da hadisi ingantattu akan fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko da an kawo wata matsala wanda reshe ce sai ga batta da goyen bayan qur'ani da hadisi karara to laysa min al-usul dama ba asalin tahiyya bace ba wani abu ne wanda wani idrajin shi kawai malici was salafu yata'amaluna ka sani cewa magabata na kwarai lalle suna gwamayuwa ma'asira'ati siyasiya in sahha at-ta'bir ana samun rigingimu na siyasa suna samun su malici in sahha at-ta'bir yani idan frasqin da na wadi tayi daidai yace hasban nususi wal usuli wal qawa'id ash-shar'iyya siraatul siyasiya za ta yi tare da su amma hasban nusus gurgudan yanda nassin addini yazo wal usul gurgudan yanda asalin addini ya tafi akai wal qawaid ash-shar'iyya asali akan ka'idodi na shari'ar Allah kenan ba akan bin son zuciya ba malati allati taqumu ala as-sam'i wa at-ta'ati bil ma'ruf war take goruwa akan doron bayan da ji da da'a tare da kyautatawa duk shugaban da bai fantare wa Allah da manzon shi ba to abinda yake wajibi akan mutumin da yake bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kaji kuma kai biyayya sami'na wa ata'na babu zancan sami'na wa asina kenan sami'na ne wa ata'na bil ma'ruf sannan kuma wan nushi dayin nasi'a liman wallahu allah amra al muslimin ga dukkan wanda Allah ya jibintar da shi lamarin musulmai daga mishi nasiha gurgudan hali sali mutum ne shugaba ne na kasa ya hau shugaba ne na kaza shugaba ne na kaza babu laifi idan Allah baka damar da zaka ganshi gaba da gaba ka mishi nasiha bazan salatu da yake cewa mafi tsada kalma kalimatu haqqin inda sultanin jahil kalmar gaskiya a gaban shugaba fadarai da haka zaka samu a cikin tarihin magabata irin wannan abin ya sha mai fituwa daga malami ne rabbani ibn taymiya da yasa wani shugaba gaba yake mishi bayani akan abinda ubangiji subhanahu wataala ya ambata da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin almajiran shi bayan an huto yake cewa wai ya sheikh ya ake ka samu jur'a da ƙarfin hali kake hudi mishi waɗannan magagani cai wallahi istahdartu azamat allah yace girman allah na halarto a cikin zuciyata sai na ganshi kaman kuda a gabana eh kai kuda ka kakkaude shaka kai yace istahdartu azamat allah girman allah yace na halarto yace wallahi sai na ganshi ba bakin komai yake ba to shi kuma za a mishi nasiha tare da girmama shi da irin amfani da kalmomin da suka dace da girman shi yawa ba irin nasiha ta ga magarin jama'a ba kowa da kowa sannan kuma wannan nasiha zai kasance a tsakanin kai da shi ko da makamancin wannan daga cikin salon akwai rubuta wasiƙa rubuta kaza da sauransu wanda shine zai je iske to iya daga cikin aqidan magabata na kwarai shine idan za a shiga cikin abubuwan da suke na siyasa ko kuma abin da yake rigingimin siyasa to za ga da jagoranci ake yi ba ana nufin siyasa ta demokrasiya ba
na'am
eh demokrasi daban siyasa daban kalmar siyasa da min sasa ya susu siyasa daga jagoranci ne kuma kalma ce sananna a cikin addini da ibnu taymiyyah ya rubuta ni ma akai as-siyasatu ash-shar'iyyah fi islah ar-ra'i war-ra'iyyah siyasa a shar'ance dan inganta halin talakawa da masu mulki to shi nake cewa shugabanni kuma za a musu samu wa ta'a wal nushi da yi musu nasiha liman wallahu allah amra al-muslimin ga dukkan wanda Allah ya jibintar da shi lamarin musulmai wa adam al-khuruj karda mutun yayi huto na huto ala al-wali akan shugaba prefect governor ne sarki ne shugaban kasa ne wane ne duk wanda jagora ne a musulunci ba a huto na huto da shi su zanga zanga wanda duka ba mu su a musulunci duk tarkace da demokradiyya wanda kuma akwai manufofi da yawa a ƙarshen su wal khuruj ala al-wali al-muslim ma lam yarau matakar ba ku gani ba tare da jagoran nan kufran kafirci bawahan karara idan zama to ga kafirci nan karara wannan kafirci ne to wannan kuma hukunci shi daban amma idan musulmi ne duk irin ayyukan da yake aikata na laifi to dole za su mu'amalance shi a haka nan a sha'atari har a kai har lokacin da Allah zai kawo ƙarshen shi kufran bawahan indahum fihi min Allah burhanu wannan kuna da hujja daga Allah akan cewa wannan mutumin ya kafirta ba musulunci to a lokacin babu zance a san wata saboda la ba la 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 ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ba kowa da'a wajen sa'a ubangiji subhanahu wata'ala ba ya ce wa hadha kulluhu mimma sahha wadannan bayanai gaba ɗayan su suna karkatuwa ne game da abin da ya inganta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabin da Allah ya aiko wallahu amara bil istima'i ala al-haq Allah ya umurce mu akan mu haɗu akan abin da yake na gaskiya kaga matashi ya karatu a ce manhajin ahlus sunna ya samu ne a dalilin as-sir'atu as-siyasiyya kaga wannan magana ba haka da bace dama nusus kin da suke magana akan jagoranci da shugabanni a musu da'a da kuma jan hankalin shugabannin su tausaya wa wanda suke talakawan su ne wanda duka akwai shi azbi a cikin Qur'ani da hadisi yawa yanda an yi magana akan harakan da ya shafi as-siyasatu ash-shar'iyyah wannan ba ana nihin wani abu ne ba raddu fi'l ko wani abu sabu dama akwai shi a cikin la'alla dai kawai bayani lokacin bayani shine bai muku na makamancin wannan malai ce wallahu amara Allah yayi umurni bil ijtima'i ala al-haqq akan ahadu akan gaskiya Allah yayi umurni ahadu amma akan gaskiya wannan gaskiya kuma tana cikin Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarna ka ibarna wa ibarna shi subarna su muzumu hadi gaba daya akan mi akan littafin Allah wa atasimu Allah ce bi hablillah ku hadu amma akan igiya Allah hablullahi almatin shine ne alquranul karim man Allah yake cewa wani bangare shi wanda yake cewa wani bangare shi a hannun ubangiji wani bangare shi a hannun qur'ani da sunna a hadu akan su a hada ka abin da yake gaskiya malacin walajtima' illa bi imamati wa sultan irin wannan haduwa da zai hada kan al'umma ya zaman to jagora al'ummar musulmi guda a karkashin daula ta musulunci baya tabbatuwa sai da imam bi imamati wa sultan idan ka ce imama ba ana nihin limanci masallaci ba
na'am
idan ka ce kai liman ne shikenan kai ma sai ka ja mutane a je ayi wani aiki na abin da ya shafi jihadi ko na makamancin a imama jagoranci na al'ummar musulmi a matsayin ka na shugaba wa sultan abin da ya shafi jagoranci ne malici wala imamata wala sultan illa bi sam'in wa ta'atin bil ma'ruf ba yanda za ka zama shugaba ko ka zama sultan sai ya zaman to zaka fadi aji kuma a maka da'a a cikin abin da yake kyautatawa ne kenan baka fadare wa Allah ba maliki ta kama athara aw kama uthira an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna kamar da ka samu daga umar ibn al-khattab yake cewa innahu la islama illa bi jama'atin kusani ta ba musulunci sai da jama'a me ya jama'a nan jama'a shine gaskiya wadanda suke kan gaskiya ko mun karanta su ne jama'a wajen Allah idan ba ku da gaskiya komai yawan ku a wajen Allah ba ku da jama'a tare yi ne yawan tsintsiya ne ba shara wala jama'ata illa bi imaratin babu jama'a sai tare da jagoranci wala imara illa bi ta'atin sannan babu jagoranci sai ana maka da ya zama to kai shugaba ne amma ba mai jin magana ka kaga shugabancin ka kai da kanka san shugabancin ka yana shan wahala kuma ba shugaba da kai hakikata wannan shine matashiyar da malam yayi kenan aqida ta magabata na kwarai ba mayar da martani bane ba ba rigingimin siyasa suka samu da su ba bal inna ma ce abu ne wanda yake rubutacce sannan kuma aqida ta waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya su ne za ka samu in wata siyasa ta tashi sai mutum ya kirkiri wani abu wanda an yi su a da mutum zai kirkiri hadisi akan wata daula wadda suka kafa ko abbasiya ce ko umawiya ce ko makamancin wannan sai hadisi akai ya nuna muku cewa ai manzon Allah ya ce dole a musu biyar dole a musu da'a ko makamancin wannan walati ahlus sunnati laysu nawasiba wala jabariya matashiya ta gaba kenan ma'abuta bin sunna laysu nawasib ba nawasib bane ba idan ka ce annawasib su ne waɗanda suke kiyayya ga iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne annasiba wala jabariya ahlus sunna ba jabariya bace ba su waye jabariya su ne masu aqidar cewa al-abdu mujbar bawa tilasta shi akai duk abin da bai da wani zabi to wannan ba aqida ahlus sunna bace ba baqida ahlus sunna bace ba ahlus sunna laysu nawasiba wala jabariya malati an-nawasib humul ladhina yunasibuna aliyan radiyallahu anhu wa alal baitil adaa su ne waɗanda suke bayyanawa da nuna kiyayyarsu ga Ali ibn Abi Talib sannan kuma da iyalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an same su wanda suka nuna fandalar su game da Ali da jagorancin da yake da fallan da yake da kimar da yake da haka kuma iyalin gidan manzon Allah suka nuna kiyayya ga su ba ana nin son iyalin gidan manzon Allah ba shine waƙe waƙe da ake ba bin nassin Qur'ani da hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yaya kamata a girmama su a nuna cewa lallai mutane ne waɗanda suke suna da daraja sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka kuma mutane ne waɗanda sun yi imani da Allah subhanahu wataala amma duk yanda ka kasance makusanci ga manzon Allah sai zama to baka yi imani ba wato wannan kusancin baya amfanar da kai da komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akharahu amalu aw man abda'a bihi amalu duk mutumin da aikin ka ya sa ka nawa da jinkiri zuwa ga Allah to dangantaka ka ba ta sadar da kai ko dan gidan waye kai idan baka bi Allah da manzon shi ba ka fadi warwas dan ga sura muna karanta muna bauta wa Allah da ita tabbati yada abi lahabin wa tab dinda irin matsayin da yake da amma kuma gashi Ubangiji subhanahu wataala ya safkar da sura ana tsine wannan mutum har tashin kiyama saboda me saboda ya walakantar da manzon Allah ya ki amsan da awar addinin musulunci to zaka samu wani kaso wanda ake kira su da suna annasiba ko kuma annawasib su waɗannan suna nuna sun kafa aliyu da alul baiti sun kafa kiyayya a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah fi ahli baiti ina gama ku da girman Allah ina gama ku da girman Allah game da iyalin gidana sai ka zo yau kake nuna cewa kai a maganar da ya shahi aliyu ko alul baiti kana nuna kiyayya a gare su kaga ka kauce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma biyayyar da zaka yi kuma zaka yi biyayya ne iya hududu shar'i kaga ai shi'a sun kauce suka nuna da Abubakar da Umar da Usman duka jagoranci da suka yi da khalifanci da suka yi suka ce zalunci ne ai aliyu ne cancanta alhali ba daidai bane ba sai suka faude suka wuce abin da aka umarce su da shi shi tsarin tahiyar addini har kullum abubuwa ne guda biyu kakka wuce abin da ba a saka ba sannan kuma kakka takaita inda aka ce ka tsaya kawai ka tsaya kuma shine hakikanin ma'anar al-istislamu lillahi me kawuya zuwa ga Allah kaka ce a aika abu kaza ya kamata yanzu abu kaman kaza ai a kuzuzuta shi ya wuce a ba wanda ya saka in kuma kai haka to zaka samu zunubi a wajen Allah subhanahu wataala abinda kuma aka ce kai kai waje kaza to an kai daidai waje kaza ana so ka kai daidai wajen in kai kuma kakka gitta ka tsaya daidai inda ka tsaya ka wa yaqifa inda amrihi wa nahayi ka tsaya daidai inda aka umarce ka ko aka hana ka an ce ai kaza kai an ce ka ai ka kai kaga Ali iya da daraja iya da falala iya da kima kaga ko hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uqtiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kage a tsaya a iya wannan hadisin ma kawai Aliyu ya ji waya tabbi Aliyu yake manzo Allah ce zan ba da tuta ga wanda yake son Allah da manzo Allah da manzo suna son shi aka dare fare mutane suna ta kirdado karshe da sai manzo Allah ce ina Aliyu aka ce abi billahi yace a zo da shi aka zo da shi manzo Allah ya bashi wannan tuta yanzu da bukatar sai ka je ka nemo wani hadisi mai rauni ko hadisin ƙarya dan kana so ka kare daraja Aliyu ai daraja ta tabbata to amma ko dole ka tsaya daidai inda addini kuma tsaye da ka mallai ce wa hum fi zalika su waɗannan mutanen a cikin wannan abin da suka yi na nasibancin nuna kiyayya ga Aliyu da Ahlul Baiti ba mallai ce wa ahla bid'a sun kasance ma abuta bid'a sun kirkiro abu sabo wanda ba haka ba addini karanta yace ala ghayril haqqi akan tafarki wanda yake ba na daidai ba wa ala ghayril hadi kuma ba shirye suwa bace ba wayuqabiluhum ulaika alladhina ghalaw fi ali wanda za a zo a gwama yasu da waɗannan su ma su ne wannan mutanen da su kuma suka wuce gola da iri game da al'amarin Aliyu ai mun karanta nan ko har akwai wanda suka ce ai Allah ne ba suka ce duk wani girgije da kaga yana yawo a sama ai Aliyu har yanzu akwai shi subhanallah alladhina ghalaw suka wuce gola da iri akan al'amarin Aliyu da Ahlul Baiti wallahi siyama waɗanda suke amsa ko suke wakiltar abin da ya shafi addinin Shi'a mallace bal haula'i asbaq ila albid'ati min ulaika yace kai waɗannan da suka wuce suka kuzuzuta shin sun ma yi shiga matsala sama da waɗancan da suka nuna kiyayya ga Aliyu saboda wannan sun kai shi matsayin Allah to kaga al'amari ya baci mallace wal haqqul ladhi alayhi ahli sunnati haqqul magana ta gaskiya wanda ahli sunna suke samanta wal jama'a yace as-salafus salih magabata na kware yace shine hubbu aliyin son ali ibn abi talib dole ka so shi wa muwalatihi da jibin tallamare shi fa huwa min as-sabiqin lil islam iya ɗaya daga cikin wanda suke na gaba gaba dai a harkan da ya shafi amsa musulunci wanda musulunci a lokacin ba kowa zai iya shi ba kowa zai iya shi ba idan zaka musulunta sai an jagorance ka an kai ka dara arqam ibn abi arqam madalla sallallahu alaihi yana can idan ma tahiyya ka duba tarihin musulumtar Abu Zarrul Gifari lokacin da yazo garin Makka yayi kwanaki a gindin Ka'aba yana so ya samu wa zai kai shi ya nuna mishi manzon da Allah ya yi daga hari da kauyen su Gifar ya aika kane shi yazo ya bincika ya dan samu labarai haka sama sama sai koma da yaje ya bashi labarin sai ji bai gamsu ba sai ga wannan aikin sako baya yi dole taso ya zo da kanshi ya taso ya zo da kanshi ya kwanaki a gindin Ka'aba karshe Allah hada shi da Aliyu ibn Abi Talib da suka haɗu yace kaman bako ne to yace kware bako ne to kai bako da garin Makka me kaka kenan lokacin da ya lura tasarrufat din Aliyu sai kamar yana kamacece ne da abin da ake bada labari na mabiyan wannan annabi sai ce mishi ai ga abin da ya kashi garin Makka yace to halas zan yi gaba ka riƙa bina daga baya haka suka je har suka shiga dar arqam ibn abi arqam abu zarrul gifari musulunta da ya musulunta ya huto yace wallahi bazan bar garin makka ba sai kowa ya san cewa ni musulmi ne yazo gindin ka'aba da su abu jahal suwa ya suna tare a kabirin mujrimi ha sai ya shele ta cewa shi ya musulunta suka ce mi za mu ji a sama kunnuwan kalimatu la ilaha illallah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ga guma kai su hubal su lata su uzza su wace ce a kakkahe a zagayen Ka'aba aka taso aka bige shi karshe Aliyu yazo ke cewa ku yi hankali kasuwancin ku in ya taso yana biyo wa kasar Gifar ya za ku yi idan kuka kashe musu mutum suka dauki fansa Abu Zarrul Gifari sai da kwana uku yana maimaita musu wannan kalma ta kunya wuce ta ga musu manzo Allah ke cewa ka koma garin ku sai ka ji bayyana ta in yaso sai ka zo to kaga shine mallaka yake ce anan Aliyu ya cikin wanda suke as-sabiqun al-awwalun wanda suke riga na gaba gaba wanda suka musulunta Aliyu yana cikin su yace wa ahadal ashara al-mubashshirin bil janna da shine dayan mutane guda goma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane in aljanna ne a zama guda madalla da safa su Aliyu yana ciki Abubakar yana ciki Umar yana ciki Usman yana ciki Abdurrahman ibn Auf yana ciki Sa'ad yana ciki Ibn Abi Waqqas Sa'id yana ciki da Az-Zubair ibn al-Awwam da sauransu waɗannan goma sai da manzon Allah ya ambata su a zama guda ce waɗannan ƴan aljanna ne sannan daga cikin darajojin aliyu wasihru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi sirikin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda iya aure da wa da fatima diyar manzo allah sallallahu alaihi wasallama kaga darajoji ne wadannan duka sannan warabiul khulafa ar-rashidin shine na hudun khalifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wal a'immatul muhtadin jagorori wadanda suke shiryayyu wanda ake daukar shirya daga gare su malice wa kadhalika alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallama haka iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min zurriyyati ali wanda suke cikin zurriyyar ali allah karin ra'a gare su yace wa ghairihim da makamantan su mimman yashmaluhu hadha al-wasf iya daga cikin wadanda wannan wasafin gaba ɗaya zai hada su kenan maganar duk wanda ya nuna kiyayya ga ahlul baiti ga ali to wanda bai cikin ahlus sunna karka ce ai ai shi'a sun doki ali sun jabal gwala shi a kai kana dan a huska wanda take tas wanda addini ya karantar game da abin da ya shahi ali ga yanda yake ga matsayin shi ga daren shi a cikin addinin allah halas malai ce na'rifu lahum haqqahu mun san musan abin da yake haƙƙin su ne sannan wa qadrahu da abin da yake girman da Allah ya ba su wa hadha min aqidati ahli sunnati wal jamaa wannan iya daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan wa yajma'una alayhi sun yi ijma'i akan shi ba sabani duk wani ahli sunna to ya yarda yana girmama ali darajar da ali yake da addinin ya tabbatar da ita sannan kuma da iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga ma'anar malam maganar malam ya mutu yace ahli sunnati laysu nawasiba ba nasibawa bane ba ba masu kiyayya ga aliyu bane ko kuma ahlul bait wanda mafi yawa ai shi abinda suke faɗi kenan sai ga mutane da koke koke ai an yi wane ne an yau dari aliyu an yau dari husaini an yau dari wane ne waɗannan maganganun da suke maganganun suke akadimi ƙarerake da tarihi waɗanda suke na banza ko kuma ɗauko abinda yake tarihi kirki kuma sai a juya fuskar shi to ahlus sunna sun yarda da aliyu da darajar da yake da sannan kuma ba sa kiyayya da shi malaci bihamdillahi ku da ta tabbata ga Allah yace wa man lam yakun ala zalika duk wanda bai kasanto akan irin wannan bayanin da aka yi ba na falala da aliyu yake da sannan kuma falala da ahlul bait suke da malaci fa huwa mubtadi wannan mutum dan bid'a ne au jahilun ko kuma jahili ne au muqti'un ko kuma mai kuskure ne au sahib hawa ko kuma ma'abucin bin son zuciya ne bai wuta daga wannan ko zama dan bid'a ne shi sa yake kiyaye ga aliyu yana yazo da abu sabo ko kuma zama to jahili ne shi bai ba sai inda aka saka ba wanda mafi yawa ɗin shi abin da suke har manyan manyan malaman su duk jahili ne jahilci kuma wallahi a bayyane murakkab mala murakkab ka dauki jagororin su wakilan shi'a a dukkan kasashen Afirka ka dauko su ka auna su a ma'auni na ilimi wallahi ba abin da suka sani mafi yawancin su kawai ɗan duniya ne kuma kuɗi suke nema ko a ƙida a cikin zuciyar su kawai dai irin wasu mutane da aka ce masu addinin Allah uku sun hada su aka jima ana ba su canji ana ta musu abubuwa ana ga kamar tahiyyar daidai ɗaya ce an zo wani hafala ƙato za a yi biki shi wanda aka turo mission in zai koma da sauransu ma da zalika suka ce to ku yanzu wanda abubuwan da ake muku na alheri an yi kaza an yi kaza aka ba wakilin su magana aka ce yanzu me ye burin ku wanda kuke so a cika muku suka ce so suke biya musu aikin hajji mutane da sun shima ana kristanci ana ta kaza sai aka ba da bayani aka ce me kuke so a muku suka ce a biya musu hajji kenan da suna nan akan abin da ya shafi da su waɗannan mutane da suke ahlul lalla ɗan shi'a ko kuma waɗanda suke zagin suka aibanta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka samu da yawa daga ciki ya tsaya yayi mutafa'a akan aqidar shi wallahi bai iyawa akwai wani kinkime ne a ƙasar Ghana wani lokaci da suka haɗu da asalin sunna malam abun ba kyau babu kyau ko kaɗan kwata-kwata bai da guziri ko kaɗan adina shi bai da na ilimi babu kuma ya share wani kinkime ne ana cewa ga shehu malami a harkar da ya shahi ta yin shi'a to su ahlus sunna suna son iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan haka nan ahlus sunna suna son aliyu ibn abi talib dole wajibi ne a dinin allah ka so shi ta irin darajar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake da ga kima ta auren diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga jikokin manzon sallallahu alaihi wasallam daga gare shi ga abubuwa na wanda suke ba sa lissafuwa ga falala ni rigaya cewa su ne farkon da suka fara musulunta tun lokacin musulunta yana zamantowa gwagwarmaya ya ce ba karama ba malaje to haka duk wanda kaga yana nuna kiyayya ga Ali ko Ahlul Baiti ko dan bid'a ko jahili ko mai kuskure ko kuma mai bin son zuciya ai an ji an gani ba ai ko kuma ba a so su ba malaje fa nawasibu laysu ala nahji sunnati wal jamaa kaga nasibawa da suke kan suke aibanta Aliyu da Ahlul Baiti wadannan ba sa kan tsarin karantarwar sunna ko kadan lakin mimma yajduru tanbihu ilayhi malaje sai dai daga cikin abin da ya kamata mu ja hankali akai anna shi'ata bi firatihim cewa shi'a da hanyoyinta da shi'a su ma kasan kashi ne daban-daban da hanyoyinsu daban-daban wa man yamilu ilayhim da duk wanda yake karkatuwa zuwa ga shi'an nan wa hum yaghlibuna fi aliya wa hum yaghluna fi aliyin suna wuce guna da iri akan Ali wa Ahlul Bait da iyalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su waɗannan wai yusammuna man lam yujarihim fil qulub suna ambatawa duk wanda bai yi makwabtaka da su ba a cikin wuce guna da iri da suke yi akan Ali sai su mushi sunan nasibiyan sai ai ba nasibi ne daga suke ce Ahlus Sunna ne nasibawa ne saboda ba su tsaya ba akan irin nasu ɗan shi'a wuce gonar iri akan Ali ibn Abi Talib sai su kira su da sunan nasiba malaci wa hadha min al-buhtani wa zulmi wal udwan yo ai wannan kagen ƙarya ne akan Ahlus Sunna zalimcin su ne akai sannan kuma udwan kiyayya ce ta sa kuka hudu haka akan su amma duk wanda ya san tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san cewa Ahlus Sunna suna son Ali ko suna son iyalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su malaci wa kama ashartu kamar yanda nayi nuni yace ma hadatha wa ma yudhkaru abinda ya faru da abinda ake ambatawa an ba'dhi umara'i bani umayya game da wasu daga cikin jagorori na banu umayya daula umayya da ake bayan khalifancin Ali ibn Abi Talib wannan daula umayya mun karanta ta a baya mutane ne waɗanda gaba ɗayan su zaka musu hukunci mutane kirki amma an samu shugabanni a cikin su ɗaiɗaiku jagororin da suka ta'addanci ko suka ƙetare iyaka akan Ali ibn Abi Talib wannan kuma alaihim abin da suka yi amma ba a ɗauko ba ɗora ma Ahlus Sunna shi malaka ta wa ma yuzkar an ba'dhi umara'i bani umayya annahum kanu yasubbuna aliyan cewa suna aibanta Ali radiyallahu anhu Allah ƙarin da gare shi aw yu'dhuna ba'd dhurriyyatihi ko kuma suna cutar da wani kaso daga cikin zurriyar shi bi ghairi haqqin ba tare da gaskiya ba fa hadha khata'un wa zulmun wa udwan wannan kuskure ne abinda su suka yi zalimci ne suka yi ketare iyaka ne suka yi babu wanda yake goyon bayan su akan abinda suka yi wasu ba duka ba kuma ɗaiɗai ku na samu a cikin su malai ce wa huwa ala khilafi manhaji ahlus sunna abinda suka ya saba wa manhaji ahlus sunna sannan kuma wala yaqirrunahu ahlus sunna ba sa tabbatar da wannan bal kana a'immatus salafi bari dai jagorori na ƙwarai ya'udduna zalika min al-khata'i suna lissafa ma abinda wannan umara'in suka yi a matsayin cewa kuskure ne suka aikata amma abinda suka yi ba daidai bane ba kenan kaga babu wanda yake goyon bayan su akan wannan kenan ana ilga shi a matsayin kuskure ne wa kanu yunkirunahu kuma magabata na ƙwarai suna inkarin abinda su waɗannan mutane suka yi kenan ba kuskure suka yi ba a ce ai tunda tahiyyar kusan tana kamanceceniyar da juna bari a tila musu ƙasa a nuna cewa abinda suka yi jirin a inda suka yi daidai a faɗi inda suka yi kuskure kuma a faɗi wannan shine daidai wa kanu yunkirunahu wa ya'udduna annawasiba min ahli al-ahwa'i wal bid'ah sannan kuma suna lissafa su ma kamar salafus salih suna lissafa nasibawa masu nuna kiyayya ga Ali da Ahlul Baiti suna lissafa su a matsayin ahlul ahwa ma'abuta bin son zuciya ɗan bid'a saboda abinda suka zo da shi sabon abu ne baya cikin karantarwar addini malai ya ce wa hadha masturun wannan abu ne wanda yake rubutacce fi kutubihim a cikin littafan magabata na ƙwarai wa atharihim da maganganunsu bihamdillahi godiya ta tabbata ga Allah kenan ba wani abu ne wanda wani zai zo ya ce a ai ga wasu wane sun yi ba daidai ba kuma kowa ya shuru a tun a lokacin aka faɗi musu cewa abinda kuka yi na nuna aibanta Aliyu ko kuma aibanta wasu daga cikin zuriyar shi wannan kuskure ne kuma an rubuta kuma an lissa wasu a matsayin bid'a malici wa kadhalika lam yakunis salaf sai matashiya ta biyu yanzu mun ji cewa ahlus sunna ba su bane nawasib yanzu sai magana ta biyu da malam ya cewa ahlus sunna ba jabariya bane ba lam yakunis salaf jabariya ba jabariya bace ba yace li annal jabara yaqumu ala maqulatin bid'iyya saboda magana akan cewa jabariya yana tsayuwa akan magana ta bid'a wace magana ce wahiya annal insana majburun ala af'alihi maslubu al-ikhtiyar cewa wai mutum majburun tilasta shi akai ala af'alihi akan duk aikin da yake aikatawa maslubu al-ikhtiyar an raba shi ko kuma an amshe mishi zabi bai da zabi ce misali duk abin da ka aikata baka da zabi kawai tilasta baka ne akai wannan sune jabariya malai cewa huwa qaulul jahmiya magana ce ta jahm ibn safwan wa yamilu ilayhi alqa'iluna bil kasabi was salaf yunkiruna hadhihi almaqalat sannan kuma wa yamilu ilayhi wa suke karkato zuwa ga wannan maganar alqa'iluna wadanda suka yi magana bil kasabi game da abin da ya shahi cewa ai dan adam shi majbur ne an tilasta shi akan cewa abin da yake tsururta ga baki dai ai tilasta shi akai was salaf yunkiruna hadhihi almaqalat magabata na kware suna inkarin wadannan maganganu sannan wa yubaddi'una man qala biha suna bid'antar da duk mutumin da ya faɗi wannan magana saboda Allah ya ambata cewa dan adam an bashi zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ce mu ne muka shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu ko yayi godiya ko ya kafirce wa Allah to kuma dan biyu ne zai zo ya ce ai dan adam majbur ne an jabbara shi akan aikin da yake aikatawa a sannan ba haka ne kuma Allah ce faman shafal yu'min wa man shafal yakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya fandare Allah ce inna hadainahu wa hadainahu najdain mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu ko ka fandare ko kuma kai imani wannan an baka wannan zabi in kika dama ka zo kai karatu in kika dama ka izawa eh dama an Allah baka wannan damar to kaga a ce dan adam mushbar ya saba wa maganar da addini ya tanadar sannan kuma baka na abin da ya shahi Allah al-ijbar dan adam akwai sunanullahi al-kauniyya sunnonin Allah na kaun wanda suke gudanuwa wanda da kahuri da musulmi da wane ne kowa a haka zai gansu kuma a haka zai bi su bai da ta cewa kai amma harkan da ya shahi imani ko kafirci to Allah baka dama da haka shi yasa mutum har kowane lokaci hanyar da yake kai na bautawa Allah ya ma Allah godiya kuma yayi taro kan Allah tabbatar da shi manzon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iya daga cikin mafi rinjayen abin da yake na addu'a kowane lokaci yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka karka ci a mumun sha haba mumu kai kaza mu a ba daga wannan take ba wallahi lokaci guda Allah sai ya juya ka daka bawa ya taro kun Allah ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya mutafarkin da yake daidaitacce malace wa qad yaqsudu ba'd ahlul ahwa'i wani ahlul ahwa wasu daga cikin ma'abuta bin son zuciya Allah za su iya nuhata bil jabari cewa ai mutum mujbar ne an tilasta ka su ci a abinda muke nihi ma ja'at bihi sunna 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wujubi as-sam'i wa ta'ati bil ma'ruf lis sultani was sabri 'ala jawri al-wulati wa ma ila zalika yace maka ai jabariyan tilasta wanda ake nihi ai ana nihin cewa an tilasta ka game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka ji min wujubi sam'i shugaba dole ka saurare shi wa ta'ati dole ka mishi da'a bil ma'ruf a cikin abin da yake kyautatawa lis sultani game da jagora wa sabri kuma dole kai hakuri ala jawri lulati game da fandara na shugabanni wasu daga cikin da ake samu wal kaffi an munaza'atihim ka sannan kuma ka kame game da abin da ya shahi jayayya da shugaba wa tarkil khuruj alaihim da barin huto na huto akan shugaba wa salaf malace yazhabuna ila zalika istijabatan li amrillah wani zai ce maka ai da adam mujbar an tilasta ka saboda an sa maka dole kai biyayya dole ka ji dole kai da'a kar kai huto na huto kar ka nuna kiyayya kar ka nuna wane ne ya ce maka ai wannan shine ijbar din da aka maka yanzu da ijbar ne a da'a ce ga Allah Allah ya umurce ka a matsayinka na bawa na Allah kai da'a ga wannan abu shari'a ce wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita a matsayinka na bawa mai da'a ga Allah da manzon shi kai biyayya game da abinda ubangijin kai shar'anta subhanahu wataala to shine malaka ce maka annabi wasallaf su magabata yazhabuna ila zalika istijabatan li amrillah suna biyayya ga wannan abin saboda amsa umurnin Allah wa akhzan bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sanan da ruko da wasiyyar da manzon Allah yayi akan cewa shugaba a mushi da'a a mushi biyayya kar ayi hutu na hutu wa tasmiyata zalika jabran min qibal ahli al-ahwa inma huwa min at-talbis wal-buhtani wa qalb al-haqa'iq wani hutu yace maka ai wannan hadisin bin shi ma jabariya ce to wannan magana ce wanda take zuwa daga Abu Tabin san zuciya malaka suna kawo wannan min at-talbis dan a garwaye gaskiya da ƙarya a ta da kura wanda Allah bai bashi fahimta bai kasa fahimta har ya bar hanyar daidai wal buhtan sannan magana ce ta ƙarya ba ka dan bane ba kiran ƙarya da aka dora wa shari'a sannan wa qalbil haqa'iqi da juya abubuwan da sune tabbatattu da sunan addini to wannan shine abin da malai an bata mana cewa ahlus sunnati laysu nawasiba wala jabariya kenan ahlus sunna ba nasibawa bane ba jabariya bane ba suna biyayya suna son iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna son Ali ibn Abi Talib sannan ba sa tare da aqidar jabariya wai da hujjan cewa ai abinda qur'ani da hadisi ya hudu dole abi a ce ai nan ma tilasta ka ake a wannan ita ce shari'ar da Allah ya sabko yace ga kafirci ga imani in ka binan da akai mawa kama Allah anan kuma za ka tsira kana wannan shine shubuhar da malam ya kore insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi matashiyar cewa ittihamu salafi bitajsim wattashbih Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah insha Allah ka rafili tirin da laraba na malam ya tafi fara da wannan litinin da talata da ahmad litinin da laraba